sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Alhamis 15 ga watan Afrilu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Aisha ba makanan labarai. Kasashen Afirka sun buƙaci gwamnatin China su daina cin zarafin 'yan Afirka da ke China. Shugaban ƙasar Isra'ila ya buƙaci 'yan majalisar ƙasar su zaɓo sabon firanminista kafin ƙarshen wa'adin lokacin da aka gindaya. Sannan, Tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda aka saba yi a kowace shekara a sanadiyar cutar coronavirus.
To a cikin shirin namu na yau, yanzu haka dai an samu ƙarin mutane 407 masu ɗauke da cutar coronavirus a Nigeria, bayan ƙarin mutane 34 mafi yawa da aka samu a rana guda. Sannan kuma za ku ji inda masu moran tallafin gwamnati na Empower ke ƙorafi akan rashin biyan su. Aishatu Sule kuma na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, sai kuma kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Jakadun kasashen Afirka da dama sun rubuta wa ma'aikatar harkokin wajen China wasiƙa a makon da ya gabata, suna kiran su da su dakatar da yin amfani da ƙarfi wajen gwaji da killacewa da kuma yadda suke cin zarafin 'yan Afirka. A ranar Asabar ne ma'aikatar harkokin wajen China ta buƙaci jakadan China ya miƙa ƙorafin gwamnatin ƙasar Ghana ga hukumomin China. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen China ta faɗa a ranar Litinin cewa ba ta nuna wa 'yan kasashen waje wariya. Wani matashi ɗalibi ɗan shekaru 19 ɗan asalin ƙasar Ivory Coast wanda ya nemi fafaka a ƙarƙashin gada ɗauke da 'yar jakarsa ya yi ta ƙoƙarin kiran mutanen da ya sani a China. Ɗalibin ya ce ya je garin Gwanzu na kudancin ƙasar a makon da ya gabata bayan da ya kammala killace kansa a wani gari a lokacin ɗaukar mataki akan coronavirus da wasu ƙasashen Afirka da dama. Da kuma 'yan Afirka a Gwanzu suka ce ana musu rashin adalci da ake auna su. Ya bayyana cewa ya je China don ya koyi harshen ƙasar, amma kuma jami'ar da ya je sun rufe saboda cutar coronavirus. Ya ce otal da dama da ya nemi masauki suka ci karɓarsa, amma a ranar Litinin ya ce ya samu wani guda ɗaya. A yau Alhamis, shugaban ƙasar Isra'ila Ruben Rivlin ya ɗora wa majalisar ƙasar alhaki tare da zaɓo sabon firanminista bayan da lokacin sabon wa'adin da aka jima na ɓangarorin biyu suka kasa kafa gwamnati. 'Yan majalisar suna da makonni uku don su cimma matsaya ko haɗarin tura Isra'ila zaɓe zagaye na huɗu. Isra'ila ta gudanar da zaɓuka uku da ba a yi nasara ba a cikin shekara ɗaya ba tare da wata jam'iyya ta yi nasarar samun rinjaye ba. Kowane lokaci yunkurin kafa gwamnati da Firayim Minista Benjamin Netanyahu da babban abokin adawarsa bayan zaben a lokuta daban don kafa gwamnatin haɗin gwiwa sun gaza. Shugabannin biyu suna aiki akan yiwuwar yarjejeniyar raba iko. Kana sun ce za su ci gaba da tattaunawa a yau Alhamis bayan sun kasa cimma wa'adi a tsakar daren jiya Laraba. Sai dai sun ba da labarin samun ci gaba sosai a farkon wannan makon. Tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda suka saba yi a kowace ranar 26 ga watan Afrilu don tunawa da ranar da Tanganyika da Zanzibar suka dunkule suka zama Tanzania, yayin da adadin masu ɗauke da coronavirus yake daɗa ƙaruwa a ƙasar. Firayim Minista Kassim Majaliwa ya ce an ɗage bikin a sanadiyar annobar coronavirus. Majaliwa ya ce shugaba John Magufuli zai karkata kuɗin da aka ware don bikin da yawansu ya kai dalar Amurka 217,000 wajen yakar coronavirus a ƙasar. A halin da ake ciki kuma, wa'adin kwanaki 30 da gwamnati ta sanya na rufe daga ƙananan makarantu zuwa jami'a zai ƙare gobe Juma'a. Adadin waɗanda suka harbu da coronavirus a Tanzania a jiya Laraba ya kai 53. An kuma samu ƙarin mutum 4 da suka kamu kana, an ba da rahoton mutuwar mutane 3.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yanzu haka dai an samu ƙarin mutane 407 masu dauke da cutar coronavirus a Nigeria bayan karin mutane 34 mafi yawa da aka samu a rana guda haka kuma jihar Kano ta bi sahun jihar Katsina wajen samun wanda ya rasu sakamakon kamuwa da cutar a arewacin Nigeria wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin na dauke da karin bayani
a sanarwar da cibiyar daƙile cututtuka masu yaduwa ta fitar da cewa sabbin alƙaluman masu dauke da wannan cuta an same su ne a jihohi biyar wato Lagos Kano Katsina da Delta da kuma jihar Niger kididdigan da ya nuna cewa jihar Lagos na da sabbin masu dauke da cutar 18 sai Kano da ta samu 12 Katsina na da 2 a yayin da jihar Niger da Delta suka samu ƙarin da 1 sabon alƙaluman da aka fitar da shine mai girma tun da aka fara samun rahotannin masu dauke da cutar ta coronavirus a Nigeria abinda kuma ake danganta da sabbin matakai da hukumomin lafiya suka dauka na tantancewa tare kuma da gudanar da bincike akan mutanen da suke dauke da wannan cuta yanzu haka dai yawan waɗanda suka warke sakamakon kamuwa da wannan cuta sun kai 128 inda kuma mutane 12 suka rasu yanzu dai sabbin kididdiga ko alƙaluma da ake da su ya nuna cewa jihar Lagos na da mutane 232 da ke dauke da wannan cuta sai binan tare da Najeriya Abuja mai 58 jihar Osun mai 20 jihar Edo na da 15 Oyo na da 11 sai Ogun ke makwabtaka da Lagos na da 9 Katsina na da 7 Bauchi Kaduna da Akwa Ibom suna da 6 a yayin da jihohin Kwara Delta na da 4 a yayin da Ondo ke da 3 sai Enugu Niger Ekiti Rivers dukkanin su yanzu suna da 2 sai jihar Benue da Anambra da ke da guda da 1 a ganawar da yan kwamitin kartakwana da shugaban kasa ya kafa domin bibiyan wannan cuta babban jami'in cibiyar hana daƙile cututtuka masu yaduwa Dr. Chikwe Ehekwezu ya bayyana cewa an samu inganci wajen gudanar da bincike akan 'yan Najeriya domin tantance ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a inda ake gudanar da irin wannan bincike akan akalla mutane 3,000 a duk rana yanzu ya ce cibiyar ta fi mai da hankali ne akan jihohin Lagos da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja kasancewar su sansanoni ko yankunan da aka fi yawan masu dauke da wannan cuta a bangaren sa ministan lafiyar Najeriya Dr. Osagie Henry ya yi kira ga 'yan Najeriya da su guji nuna wariya ga masu dauke da wannan cuta ko kuma waɗanda suka warke yana mai cewa yanayi ne da kowane ɗan Najeriya ko bil'adama zai iya samun kansa a ciki ka yanzu dai ana ci gaba da samun jihohi da ke ɗaukar matakan rufe al'ummansu a gidajensu domin kiyayewa da kuma ɗaukar rigakafin kamuwa da wannan cuta dogwaya 'yan Najeriya musamman mazauna birnin Lagos suka ji da wannan doka
assalamu alaikum sunana Alhaji Ado Shu'aibu dan Sudu wannan abu akwai matsadi wanda talakawa za su shiga halin akaranka da halin niyasu domin kashi 10 cikin 100 a al'ummar Najeriya su ne ma'aikatan gwamnati sauran mutunci sa in kowa yana bige-bige ne domin ya ga ya ciyar da kansa da iyalansa kowa yana zaman kansa ne wanda gaskiya mutane suna cikin matsadi tun kafin wannan lokacin lallai idan ba a hatara ba idan corona virus ta kashe mutane ba to lallai in ba Allah yake ba kuma yunwa da ainihin hawa jini zai kashe al'umma
Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
madalla a gaida Babangida Jibrin har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labaran duniya
An ceto akalla 'yan gudun hijira kabilar Rohingya 382 a gabar tekun Bangladesh bayan da ruwa ya karkata kwale-kwalen kamun kifi da suka yi cunkoso a ciki. Jami'an tsaron gabar teku sun ce da yammacin jiya Laraba ne suka hango kwale-kwalen kana suka janyo shi bakin teku. Hoton bidiyo da wani ɗan jarida ya ɗauka ya nuna cunkoson mutane galibi mata da ƙananan yara sun tagayyara lokacin da ake fito da su daga kwale-kwalen. Ana kyautata zaton daga Bangladesh kwale-kwalen ya taso akan hanyarsa zuwa Malaysia amma aka hana su wucewa a sanadiyar tsoraran matakan da aka ɗauka akan iyakar ƙasar saboda annobar coronavirus. Wani daga cikin jami'an kwana-kwanan ya ce tsawon watanni 2 kenan jirgin ke kan ruwa kana fasinjojin jirgin suna matukar jin yunwa. 'Yan Rohingya sun kai miliyan 1 da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira cikin matsi a kudancin Bangladesh. Akasarin su sun tsallako daga Myanmar ne don gudun zaluncin sojojin kasar tun shekarar 2017. Daga ƙarshe Shugaban kasar Koriya ta Kudu Kim Jong-un da ya halarci taro mafi muhimmanci na siyasar kasar ba a jiya Laraba wanda kafar yada labaran kasar ta saba yadawa. Rashin halartar taron nasa abu ne da kasar ba ta saba gani ba a kasar da ake matukar yayyada ayyukan da gwamnati take gudanarwa. Bisa la'akari da rahotannin kafar yada labarai ta kasar, Kim bai halarci bikin hutun rana da aka gudanar jiya Laraba ba, wanda ya kasance kewayowar ranar da aka haifi kakansa kuma shugaban kasar na farko Kim Song. Kamar yadda ba a sanin bayanan al'amuran da ke gudana a kasar, ba a san takamaiman dalilin da yasa Kim bai halarci taron ba. Wasu masu sharhi akan al'amura dai sun ce ba zai rasa alaka da batun coronavirus da kasar Koriya ta Arewa ta ce ta dakile bullarta a kasar. Kim, dan shekaru 36, ya bayyana a bainar jama'a na ƙarshe ranar Asabar lokacin da ya halarci taron bikin ma'aikatan Koriya, inda ya kira da addada kaini wajen yakar coronavirus.
Sai da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da masu moran tallafin gwamnati ke korafi akan matsalan da aka samu wajen biyan su, ministan da ke kula da sha'anin tallafin Sadiya Umar Faruk ta ce ba dukkan su ne ba za su samu kudaden su sai an tantance waɗanda ya kamata tukunna. Wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Matasa daga yankuna daban-daban a kasar sun sha korafi akan rashin biyan su ɗan allowance da gwamnatin tarayya ta saba ba su, wanda tsananin zaman gida na yanzu ya ƙara tunzura su suka koka. Abdu Jingudo na ɗaya daga cikin irin waɗannan matasan.
Shekara ta 2019 a January aka turo min abin nan Empower wanda suka dauki NCC, aka kuma posting a watan aka min posting aka tura shi ga Idrisa. An biya ni January, February, March, April, May, June, wata goma ka biya ni. A wanda wata goma sake biya na ba. So ina zuwa koyarwa a Shingo Idrisa. Shingo Idrisa kusa da Tumfure, Gombe State, akwai lokacin da mun Gombe State Primary School. Amma wata shida ba biya ni ba. Wata goma, watan sha ɗaya, watan goma, watan sha biyu, watan ɗaya, watan biyu. Yanzu an ci da watan hudu, wallahi Allah ba su biya ni ba. Kuma kullum zuwa nake wannan wurin koyarin dawo.
Wannan korafi shi ne ya sa na tuntuɓi ministan agaji Sadiya Umar Faruk da ofishinta ke kula da biyan allowance na matasan, musamman ma a wannan lokaci da kullan cutar coronavirus yake fama a wasu jihohin Najeriya.
A farkon fara program ɗin an ce ran kowane shekara biyu za a yaye su don a samu a ɗauki wasu, amma da wa'ancan na farkon da ya kamata a ce an yaye su a shekara 2018 ya kamata a yi su kasu an fara 2016 ba a samu aka yaye su ba, so suna cikin program din har aka zo a zuwa lokacin da aka kirkiri wannan ma'aikata. Suna batch 2 din su kuma ya kamata a ce wannan shekara July za a yaye su. Saboda kashi na biyu din akwai kashi na farko 200,000 da kashi na biyu 300,000. To saboda ba a tsaya aka fitar da takamaiman yanda za a yi da su ba bacin an yaye su, shine ya kawo wannan na ba a yayin su ba, kuma wannan abun ya haifar da illa saboda waɗanda ya kamata kuma a ƙara ɗauka
kowane shekara biyu.
Duk shekara biyu 200,000. Ya kamata a ce an yaye wa'ancan an shigo da wasu 200,000 sun karu yanzu zuwa 2020 din nan an yaye wa'annan 300,000 an kara dauka wasu 300,000. To matsalar da muka samu kanmu cikin ta kenan. Sai muka ga cewa to wannan abin da za a tsaya a duba ne a fitar da tsari mai kyau wanda in an yaye mutanen nan suna da madogara kuma za su zaɓi fanni daban-daban na inda suke son su riƙe kansu da shi. Wannan shine abin da muke ta ƙoƙarin mu yi.
Akalla akwai matasa sama da 500,000 da ke moran tallafi da gwamnatin tarayya ke bayarwa a kowane wata. Manufar wannan allowance dai an bullo da shi ne domin ya taimaka wa marasa aikin yin shiga harkan sana'o'i daban-daban kuma maganin zaman kashe wando. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aisha Tasile ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tasile dauke da shirin.
Amin. Amin tuma amin Amin. Amin tuma amin ya Allah.
A cikin wannan shirin za ku saurari ci gaban tattaunawa da muka yi da Malam Lawal Adam Jijinyu, masani akan harkar harhaɗa magunguna daga tsirrai da kuma itatuwa, akan batun complementary and alternative medicine, wato magunguna da ake haɗawa daga itatuwa da tsirrai. Malam Lawal Adam Jijinyu a makon da ya gabata idan kuna tare da mu ya ɗauko mana tarihi ne da bincike da kuma harhaɗa magungunan gargajiya wanda suka yi tasiri a duniya. To ga yadda tattaunawa mu ta kaya.
A iya Europe kawai, ƙasashen Turai, magani na gargajiya complementary and alternative medicine ya kai ga yana fitar da kayan maganin gargajiya na pound miliyan 141 a 2004. Dangace da United Kingdom kuma, traditional complementary and alternative medicine shine maganin gargajiya an kai ga yana fitar da kuɗaɗen da ake samu a cikin harkar a 2005 a United Kingdom an yi hadar pound biliyan. Wannan shine bayanin da aka samu daga Department of Health na United Kingdom wanda Simon News and Sarah Booth suka fitar da shi. Kuma an samu cewar ma'aikata waɗanda suke fito masana maganin gargajiya a United Kingdom ana da kusan mutum 50,000 wanda suke warkar da kusan mutane miliyan 20 wanda suke fama da cututtuka. Aje ki duba faɗin yadda al'amarin yake a ƙasashen ma da suka ci gaba wanda suke takama da zamani da maganin zamani. Dukiya take fita daga cikin hada-hadar da ake ta bangaren wannan magani.
To wani shawara za a ba wa ƙasashe masu tasowa game da su inganta wannan bincike da kuma harhaɗa magunguna daga tsirrai da kuma itatuwa?
Kawai abin da yake gaban ƙasashe masu tasowa musamman Afirka, inda muke da tsirrai da dabbobi wanda suke dauke da sinadarin waraka wanda ba kemikal a jiki ba toxin ba side effect, shi ne gwamnatocin wannan yanki na son mummunan ƙasa Najeriya da Arewacin Najeriya a tashi haikan ajiyar da ke tsirrai da kuma raya ƙoƙarin raya waɗanda suke gaban su bace, sannan a ci gaba da noman waɗanda suka zama mushi na alfaro a cikin magani. Wannan yana cikin inda duk gwamnati ga mata ta zama kuɗaɗe wannan ta zama su kuma za ta zai haifi mata da riba da yawa. Sannan lallai a sa masana su tattare bayanai. Kaga ƙasashen da suka ci gaba shekara dubunni suna da bayanan magunguna a rubuce a kawoma a tsare aikin ƙwararru. Mu kuwa nan ba mu da komai a ƙasa. Tun ɗaya na taɓa sanin ya yi aiki babba a kan magana a maganin gargajiya a munan Profesa Hambali Jinju wanda na halarci wani taro a Nijar domin tunawa da suwarsa ko kuma yi masa girmama shi. A lokacin an zo an yi baje kolin littattafai da yawa na Profesa Hambali Jinju, kuma a lokacin na nemi daga wajen ƴaƴansa ma ko akwai mai kucin wannan littafin amma ba a samu. Ya kamata jami'o'i su shigo da sauran masana da su masana tsirrai ɗin a yi a haɗa gwiwa a yi aiki a yi bincike game da ma'adadin tsirran da muke da su. Su wanne ne dafi, wanne ne masu amfani, wanne ne abinci, wanne ne magani da shi.
To malam, da me za ka karkare wannan tattaunawar namu?
Na san abin da zan karkare da shi kawai shi ne suka kasa shi kan fuska uku. Wani fuska amfani da irin su rana da ruwa da ƙasa da tsirrai da dabbobi ta hanyar samar da lafiya ko waraka. Ko waɗanne waɗannan ana amfani da su ta siga daban-daban domin samar da lafiya. Rana akwai tarifi ɗinta da ake, ruwa akwai nashi, ƙasa akwai salon da ake na tarifi da ita, haka su kansu tsirrai ɗin da ɓangaren wata waraka ta ɓangaren abinci, haka dabbobi daga ƙashinsu, namansu, kitsonsu da shauransu duka ana iya samar da waraka. Akwai kuma ɓangare na national medicine for inflammatory medicine wanda shi yana ana amfani hanyar waraka ce wacce ake amfani dabaru na sarrafa jiki, wato ta hanyar yi wa jiki wani abu wanda zai motsar da lafiya ba tare da an sha ba. Lokaci kuma akan haɗa shan kuma su sarrafa jiki. A shi wannan ɓangare ana akwai irin su acupuncture, sune alurai dinan da ake sassaukawa na Allah ya cane su suka fi kwarewa a fagen wannan akwai acupressure wanda mamma tsaki ne da ake wasu wurare ke tattanna wurare ne a controlling din kwatu wasu kasusuwa da suke ba da ciwo ko jijiya akwai osteopathy da chiropractic da massage akwai kuma bangare na hanyoyin waraka ta hanyar wasu horo da hutar da ruhi da hutar da jiki sarrafa ruhi da jiki domin a sami lafiya ita ma shine a karkashin wannan ake da training irin na yoga wanda akwai meditation hanyar tafakkuri da tadabburi wato tunani a zaunar da mutum a bashi wani idan salon horo na tunani da yadda zai nufu ruhin sa ya karfi akwai deep breathing control shi ma wato hanyar sarrafa numfashi ne da ake yi domin samar da cikin jiki yadda za su iya bashi cututtuka kamar da ya kamata akwai hutu na rest kamar mutum ya je ya huta kawai akwai bacci akwai motsa jiki akwai salon therapy yana amfani da kalori don bayar da waraka akwai duka wannan hanyoyi ne na natural gwamnati ta shigo ciki aka zuba kuɗaɗe hanyoyin waraka ne da za a ga samarwa masu karfi da za su ba da fa'idoji masu yawa ga lafiya
to saboda irin ci gaba da aka samu wajen harhaɗa magungunan gargajiya daga tsirrai da itatuwa wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa irin waɗannan cibiyoyi na harhaɗa waɗannan magunguna a garin Kefi a can jihar Nasarawan Najeriya inda ta kai ziyara ta kuma tattauna da shugaban cibiyar.
Shugaban cibiyar Dr. Adamu Ahmad Kau ya ce ya samu ilimin haɗa magunguna daga ƙasashen duniya daban-daban kuma ya gane cewa duk cututtukan da ke duniya suna da magani.
To alhamdulillahi abin da muke yi yanzu duk wanda ta ga ya samu ciwo to ya samu sadaki ne. Shi dama kofar a buɗe take na shiga ciwo. To ƙoƙarinmu yanzu yaya za a yi a rufe ƙofofin ciwon saboda ya zama an toshe hanyar zuwa ma asibiti mu muna so ma inda hali a rage zuwa asibiti ne ma saboda duk wanda kaga yana zuwa asibiti to ya bari cikinsa ya rushe ne shi yasa ya je asibiti to kafin cikinka ya rushe za mu nuna maka abubuwan da za ka yi saboda cikinka ya tsaya da ƙarfinsa kaga mu yadda aka muka fahimci ciwo ba yadda mutane suka fahimci ciwo ba ne yawanci mu abin da aka karantar da mu a ciwo shi ne dan adam babu yadda za Allah ya ce ya halicci abubuwa na miji da na mace to bayan wannan kuma a halayen mu ma akwai na miji akwai na mace akwai rashin lafiya akwai lafiya akwai bacci akwai farkawa akwai dariya akwai kuka akwai yunwa akwai koshi to shi rashin lafiya an masa mummunan fahimta ne amma shi ma yana cikin layin wa'innan abubuwan amma me yasa aka masa mummunan fahimta abu yake tsoron sa mutane yanzu saboda kwata-kwata an raba ka da hankalinka duk abin da zaka ci kana jin abin da zuciyarka yake so ne baka san ma me cikinka yake so ba to idan baka daina cin abin da zuciyarka yake so ba ka nemi abin da cikinka yake so ka fara ci to ba za ka taba rabuwa da rashin lafiya da za ta zama wani kaman masifa ka dinga zuwa asibitoci har su kasa gane ma me ke damunka
daga garin Kefi na daga cibiyar Evangelist Joel Hamadu daga Shaka a garin Lafiya wanda yake gudanar da addu'o'i yake kuma ba da magani musamman wa waɗanda suka samu
maganin gargajiya tana nan nau'i kamar mu a nan kun san kamar ni na ce na yi aiki a Cameroon na yi aiki a Kici na yi aiki a Iran na ga yadda suke sarrafa magungunan su shi ya samu mu a nan kan sarrafa namu kamar can ina waya da kawunan masu maganin gargajiya a inganta shi maganin da mutum zai sha cokali daya sai a ce mutum ya sha kwano daya ko kofi biyar a lokaci daya a'a amma idan aka inganta shi cokali ko rabin cokali ma zai aiki a ciki so ilimin nan bai riga ya bayyana sosai ba maganin gargajiya da za a baka ma ba ka san cewa maganin gargajiya ba domin a inganta shi to da a ce ba su haɗa kai da masana ba ka san aiki ilimin ba zai so ba mu da ilimin wannan ku gane lokacin da shi Isa Almasihu ya zo duniya ya ɗauki Luka mai maganin gargajiya Luka magani ne na gargajiya yake lokacin ba kwamfuta Luka yana aiki da maganin gargajiya ne itatuwan ne sallah ka gani ba ne da maganin gargajiya wannan jefi ba ba irin maganin gargajiya da mutum zai dauki kashin kaza suman nutiya maganin gargajiya duk kowane itatuwa da kun gani yana da sunan sa yana da jini ne
To yadda muka kawo ƙarshen tattaunawar mu kenan akan wannan batu na complementary and alternative medicine. Idan aka tara mako na gaba za a ji mu dauke da wani sabon shirin inda zamu amsa tambayoyinku. Ina kuma tunasar da masu sauraron mu cewa idan za su aiko da wasiku da suka danganci wannan shiri su bayyana sunan shirin a farkon sakon su domin saukin ganewa saboda yawan wasiku da muke karba a kullum. A halin yanzu a madadin Malam Lawal Adan Jijinyu da Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin, ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin koshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Gaida Aisha Tusile, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
Sakamakon farkon fito daga Haruna Daba da Bajoga Aishatu, matar Bafa Haruna Bajoga, suka ce baki ɗaya, assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sarki, bai kamata ƙasar Amurka ta janye tallafin da take baiwa hukumar lafiya ta duniya WHO ba, ganin yadda masana suka ce tallafin ƙasar Amurka yana taka gagaruma gudunmuwa ga ƙasashen duniya. Sai kuma wasiƙar Alhaji Abubakar Rajabrim Ɗanwusau ya ce hakika cutar coronavirus wata annoba ce wacce take raba zumunta tsakanin al'umma, kuma take karya tattalin arziki. Uwa uba take sarwatar da rayuwar al'umma. Ya Allah, ka magance mana wannan masifa. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Isuhun Diala Faki da ke jihar Kaduna, ya ce assalamu alaikum biyansa. Ya ce hawa-hawar cutar coronavirus a jihar Kano, inda yanzu haka ake da masu dauke da cutar akalla 21 tare da mutuwar mutum daya, abin firgitawa ne matuƙa. Ya Allah, kai mana maganinta. Amin summa amin. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau, ya ce salam bi a Hausa. Ya ce da Allah ku tambayar mini gwamnatin jihata ta Naija cewa tallafin rage radadin cutar COVID-19 ta tabbayar ta ce a rarraba ma jama'a. Wai shin masu uwa a gindin murhu ne kawai take a ba koko dai har da mu talakawa? Domin wallahi ni dai har yanzu ba a bani ko kwayar masara daya ba. Ganin kuma an kargame ni a gida, an hana ni fita nemo ma iyalina abinci. Sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Usman Shitu Mahuta, ya ce ya Allah muna roƙonka dan darajar biyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga ka mana ƙarshen wannan bala'in na annobar cutar coronavirus da ta zame wa duniya ta ɗangaren bakin tulu. Nagode, sashen Hausa na muryar Amurka.
Madalla a gaida Abdulaziz Adili Toro, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jakadun ƙasashen Afirka da dama sun rubuta wa ma'aikatar harkokin wajen China wasiƙa a makon da ya gabata, suna kiran su da su dakatar da yin amfani da ƙarfi wajen gwaji da killacewa da kuma yadda suke cin zarafin ɗan Afirka. A yau Alhamis, shugaban ƙasar Isra'ila Ruben Rivlin ya ɗora wa majalisar ƙasar alhaki tare da zaɓo sabon firan minista bayan da lokacin sabon wa'adin da aka jima na ɓangarorin biyu suka kasa kafa gwamnati. Tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda suka saba yi a kowace ranar 26 ga watan Afrilu don tunawa da ranar da Tanganyika da Zanzibar suka dunkule suka zama Tanzania, yayin da adadin masu ɗauke da coronavirus yake daɗa ƙaruwa a ƙasar.
Ma sauraro, a nan za mu ɗasa aya, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham wacce ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya, amma sai a dakace shirin yau da gobe.